Coach, thank you so much. Oh, the people are pumped. The people are yelling Floyd back there. They're yelling for you, John. What'd y'all say, fellas? Floyd is big. Sounds emanating, resonating throughout the hall of Salem. This is a song about John Smelly Floyd when he was out on the Red Plains. She came to share my name. For years we lived as lovers on the open plains. Far off we heat with shivers, pipelines and gasoline. One day it all came running like a bad dream.
Da 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 Hope you all realize what you got. Thank you very much.